Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kuma ko ina akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a barka da suba da fatan an tashi lafiya. Yau rana Asabar 30 ga watan Disamba shekara ta 2017. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wani dan bindiga ya bude wuta a wajen wata majami'a dake kudancin birnin Al-Kahira daura da wani kanti mallakin Kirista ya kashe kalla mutane tare ciki har da dan sanda. Jama'a a birnin Masar sun ce an harbe maharin yayin musayar wuta da aka yi da shi jiya Juma'a a wata majami'ar Mary Mena dake gundumar Helwan. Wasu mutane biyar sun raunata ciki har da dan sanda a cewar mai magana da yawun ma'aikatan lafiya Khalid Megahead. Ma'aikatan lafiya ta Masar ta ce maharin ya mutu sakamakon harbe shi da aka yi, yayin da ma'aikatar harkokin cikin gida ke cewa maharin ya raunata kuma an kama shi da rai. Kungiyar ISIS ta dau ikirarin kai harin a wata sanarwa ta kafar labaranta Amaq. Masu bincike sun ce sun gano dan bindigar kuma ya sha kai harhar a shekarar ta gabata. Tun farko dai jami'an Masar sun ce suna binciken yiwuwar akwai dan bindiga na biyu. A ɗaya bangaren kuma kungiyar ISIS ta fito ta dauki alhakin harin bomb da aka kai a farkon makon nan a wani babban shago dake birnin St Petersburg na kasar Russia. Kungiyar ISIS ta faɗa a kafar labaranta ta Amaq cewa wata kungiya ce mai alaka da ita ta tayar da bomb din, sai dai kuma kungiyar bata bada wata shaida dake tabbatar da ikirarin nata ba. Akalla mutane 13 ne suka raunata lokacin tashin bomb a haɗin gida a babban shagon Forex Stock ranar Laraba. Jami'an asibiti sun ce baki ɗaya duk mutanen da ke cikin wannan hari ya shafa babu wani da ya samu mummunan rauni. A baya masu bincike a Rasha sun ce suna ɗaukar wannan harin a matsayin wani yunkuri na kisan kai ne. Sai dai kuma ranar Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. China ta musanta cewa tana aikawa Koriya ta Arewa mai, wanda hakan ya zamto sabawa takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya zargi China da yin hakan. Da take magana da manema labarai jiya Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Hu Shunyan ta ce China na aiwatar da kudirin Majalisar Dinkin Duniya 100% kan abin da ya shafi Koriya ta Arewa, kamar yadda nauyara ta yi a kanmu na matakin ƙasa da ƙasa. Ta ci gaba da cewa ba za mu taɓa barin 'yan China da kamfanonin ƙasar su yi wasu harkokin da za su saɓa ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Duk da cewa tana aiki da takunkumin da aka saka, har yanzu akwai shakka Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan, waɗanda suke ganin har yanzu akwai hanyar da ake bi wadda ta saba wa takunkumin. Kuma duk da cewa China ta sha fitowa tana musanta wannan batu, hakan bai hana shugaba Trump rubuta sako a dandalin Twitter da ke cewa abin takaici ne har yanzu China tana barin a ɗauki mai zuwa ƙasar Koriya ta Arewa. A makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakabo sabbin takunkumin da za su rage man da Koriya ta Arewa ke samu a martanin gwajin makamin mai cin dogon zango da ƙasar ta yi. Da babban murya ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da kama masu zanga-zangar lumana da aka yi a ƙasar Iran, kamar yadda rahotannin da ke fitowa ke cewa cikin kwanaki biyu an kama mutane sama da 50 da ke zanga-zanga cikin biranen Iran kan halin tattalin arzikin ƙasar ke ciki. A jiya Juma'a ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwar da ke cewa wato rahotanni masu yawa na nuna yadda 'yan Iran ke gudanar da zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar. Ta ci gaba da cewa shugabannin Iran sun mayar da ƙasa mai yalwar tattalin arziki da al'adu zuwa ƙasa mai fama da matsalar tattalin arziki, waɗanda ke ɗaukar matakai na ban takaici da ke kawo tashin hankali da zub da jini da kuma hargitsi. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi kira ga dukkan ƙasashen duniya da su fito su nuna goyon bayansu ga mutanen Iran da kuma buƙatunsu na neman 'yanci da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce,
wanda masu magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
A Sudan nake, a Najeriya nake, a Khartoum nake, garin sarki, ban mance da ku ba Hausawa.
Sunana Ali Muktar Umar Kwalli, ina miƙa gaisuwar sabon shekara ga ɗaukacin zuriyar Idrisiya maza da mata Kano da Gumel dukkan inda suke a Najeriya, haka kuma ina gaishe da dukkan ma'aikacin sashen Hausa na murya Amurka, haka kuma ina gaida antina ta Amerika wato Halima Jumro, da fatan ita ma tana nan lafiya da dukkan zuriyar ta.
Mahaukata yanzu na kwasa sun kai gida,
kula gida Allah ta munadi,
ina gunki mai kauhan karo ki gama ba ka san dan uwa,
kula gida Allah ta munadi,
ira ko bai gina lura ko zai samu jinka dubu,
kula gida Allah ta munadi,
yara a sai dare a samu kudurura sai maza,
assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Sunana Muhammad Salihu, kaura na mura daga jihar Zamfara. Ina yema ƴan uwa mabuta wannan dandali barka da sabuwar shekara. Idan muka ga farkon wannan shekara lafiya, Allah ya sa mu ƙarshen ta lafiya. Wassalamu alaikum.
Hey, Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim S. Bello, Nigerian Police Service da Kebochi. Ina miƙa sabon sakon dai sun sabon shekara ga ɗan dandalin abar Yahuce na Wasau. Kamar su Hajiya Fatima Halliru Daura, shugaban mata, Usamin Muhammad Saka, da sau Bala Dahiru Hassan Bala Branko, da Garba Muhammad Dajin Baba Jazi, da duk wanda ban samu na mutu suna su bana gode.
अब सुख आयो रे
जिंदगी बन में नया लायो रे
होए होए दुख भर दिन बीतरे भैया बीतरे भैया जिम दुत छाई हो छेड़ ले गोरी मन की बिना रिम जिम दुत छाई
गिर के आई हो
प्रेम की डागर लाए रे बदर देकर मोरा किया होए
अस्सलाम वालेकुम सुनाना जहरुद्दीन अहमद अलीयू shugaban kakakin majalisar dalibai na jihar Jigawa. Ina miƙa sabon sabon shekara ga ƴan kungiyar mutan abar Yahuce da kuma babban yayanmu Ibrahim Alfa Ahmad, Alhaji Gidado, Baba Dajin Jazi, Malam Bala Branko, Hajiya Fatima, Hajiya Madina da kuma dukkanin sauran ƴan wannan kungiya da ban ambaci sunansu ba. Assalamu alaikum.
Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita ro eh barna. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita ro eh barna. Duniya mu bi ta asannu. Shin duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ita ro eh barna. Ba wani ya kashe shi shi ba. To duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu duniya kasam matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasam ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta asannu
mai magana Hafiz Balaraba Gusautu ina miƙa dumbin gaisuwa ga dukkanin ƴan wannan dandalin sannan ina miƙa gaisuwa ga mai daraja mataimakin gwamnatin jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakkar Muhammad Liman da fatar an yi shekara lafiya sannan ina miƙa gaisuwa ta ga uban kasar Tudun Wada Alhaji Nuruddin Muhammad Kabir dan baba da ya cika shekara biyu saman karagar mulki
Allah ya rafuwangi mai iko tabara sarkin baya
Assalamu alaikum sunana Mansur Salah Adeja ina miƙa gaisuwa ta ta sabuwar shekara ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokaina na wannan dandali gaba daya musamman ma fitiyama mai gombawa Allah ya fitar mu lafiya.
Sashen Hausa na Muryar Amurka, sunana Muawiya Abubakar Zurmi daga jihar Zamfara. Ina mika sakon gaisuwar sabuwar shekara ga mai girma mataimakin gwamnatin jihar Zamfara Malam Ibrahim Wakala Muhammad Liman da shugaban kungiyar muryar talaka na kasa Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi. Da fatan Allah ya nuna muna shekarar 2019 lafiya.
Alaikum dandalin BOA Hausa. Sakon gaisuwa sabon shekara daga bakin Hajiya Fatima Halliru shugabar mata. Ina gaida ɗan dandalin BOA Hausa gaba daya. Da yan abari ya huce da babban ya Ibrahim Alfa Ahmed Fatima Halliru da Aura shugaba. Ina gaida mai son Amir da Aliyu Mustafa Sakko. Nagode.
Samad Kabiru Musa Kofar Mali Gusau. Ina gaida daukacin al'umar da suke a wannan dandali na biyu a Hausa da daukacin dukkan al'umar duniya. Ina taya su murna da murnar sabuwar shekara. Allah ya maimaita muna mu ga tabbin badada.
Assalamu alaikum, sunana Zaidu Bala Kofa Sabuwa birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na kasa. Ina yiwa ƴan uwana membobin kungiyar muryar talaka baki daya murnar shigowar sabuwar shekara. Sannan ina taya ƴan dandalin mu na abari ya huce murnar shigowar sabuwar
Jangan jangan bau saya damu fa la be ada ki ma la 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 la
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Sadis Rabin Demi Malam Goji daga jihar Bauchi, shugaban kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na jihar Bauchi. Sakon sabon shekara wa dukkanin masu sauraron mu na muryar talaka da kuma ƴan kungiyar abar ya huce na wasa da fatan za a yi shekara lafiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Sunana Adamu Tahiru Gayi, sakataren kwamitin amintattu na kungiyar murya talaka ta kasa reshen jihar Kebbi. Ina yi wa aboki na shugaban karamar hukumar mulki ta Kalgo, Honorable Umar Namashaye Digi, murnar shiga sabon shekara da kuma ilahirin al'ummar duniya baki daya.
Assalamu alaikum, gaisuwa fatan alheri sabon shekara ga zuwa ga Alhaji Ibrahim Alfa Ahmed da kuma sauran ƴan kungiyar mutane abin da hutu da shugaban Algon na jihar Jigawa Alhaji Aminu Kano Gubal da shugaban karamar hukumar Hadeja Alhaji Abdullahi Mai Kanti da Alhaji Ashir Ali Musa da ke kwana tun ga Alhaji Ibrahim Uba da ke Kantun Kwalmi na Alhaji Lawal Dangan Magana ina kuma fatan alheri Allah.
Assalamu alaikum, sunana Abdullahi Fika. Ina miƙa dimbin gaisuwa zuwa ga tsofaffin ɗaliban makarantar sakandare ta Potiskum, wato GSS Potiskum. A safiyar yau insha Allah za mu yi gagarumin taron shekara da shekara, wato reunion, domin karfafa zumunci da nemawa makarantar ta mu ci gaba. Ni dai burina a madadin jagoran taro shi ne mu sama wa al'umman makarantar ta mu haɗin kai da zaman lafiya. Ina kuma fata za mu ɗauki matakai wanda za su ƙara wa makarantar basirar koyar da ɗaliban kamar yadda ake yi a ƙwararrun makarantu. A ƙarshe, ina kuma fata za mu yi taron lafiya, mu gama lafiya, sannan kowa ya koma gida lafiya. Mun gode.
Ta ga tsoffin ɗaliban makarantar sakandare da ke garin Potiskum, wato GSS Potiskum, wanda yanzu ta zama Gamman Senior Science Quote School. A safiyar yau Asabar 30 ga watan 12 ta wannan shekara za mu kaddamar da taron tsoffin dalibai na shekara-shekara wato reunion da zummar ƙarfafa zumunci da haɗin kai a tsakanin tsoffin dalibai. Burinmu a wannan taro shine mu bullo da hanyoyi da za a farfaɗo da martabar makaranta ta fannin malamai da kayan koyarwa. Daga ƙarshe ina fatan za mu yi taro lafiya kuma kowa ya koma gidanshi lafiya. Nagode.
Ga biki na tsoffin ɗalibai na makarantar secondary GSS Potiskum kashi na 50. Bayan haka ina miƙa godiya ga shugabannin ruku na shirye-shiryen wannan ƙungiya kamar Habu Dauda Fika babban shugaba da wannan kwamiti, Maimuna Galadima da Maimuna Baba Gimba da Hadiza ƴan Mamu da Nankam Ayuba da Baba Idi da Muhammad Goroma da Ibrahim Muhammad da Hajiya Fatima Ibrahim Hassan da ni kaina Halid Muhammad Jana. Alasa a gama biki lafiya, kowa ya koma gidansa lafiya. Wassalam, nagode.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da Hansi. Za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
Crazy God, her daddy. Oh, she believes in you.